sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 13 ga watan Mayu shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne aka yi bikin ranar mata a jamhuriyar Niger. To sai dai manazarta na cewa ta shirin bikin ranar na kokarin ditacewa.
Akwai dan aiki babba a gaban mata nan Niger, musamman yanzu ɗin mata masu tasowa saboda gwagwarmayar da mata suka yi a da, a yau babu matan nan da za su iya yinta.
Kamar kowace ranar Asabar muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa. Baya haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni, to amma kafin duka waɗannan ga Mahmud Kwari da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labarun. Jakadin bangarorin da ke fada da juna a Sudan za su koma teburin tattaunawa a gobe Lahadi a birnin Jidda na ƙasar Saudi Arabia, a cewar wani babban jami'in diplomasiya na Saudiya. Akan na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun shugaban rundunar sojojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan da na mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo da ke jagorantar rundunar mayakan RSF ke ci gaba da musayar wuta ta sararin samaniyar birnin Khartoum, duk kuwa da yarjejeniyar bada kariya ga fararen hula. Ajejin ma a kasar Saudiya wacce ke karbar bakuncin tattaunawar cimmar yarjejeniyar tsagaita wuta ta gayyaci babban hafsan na sojojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan ya halarci taron kungiyar kasashen Larabawa a birnin Jidda. Duk da goren gayyatar da aka aika wa al-Burhan, babu tabbacin zai iya barin Sudan domin halartar taron saboda dalilai na tsaro. Babban jami'in diplomasiyar na Saudiya ya kara da cewa an gayyaci al-Burhan ne zuwa wannan taro saboda matsayinsa na shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan wanda aka dora alhakin miƙa mulki ga hannun farar hula gabanin barkewar fadan da ke wakana a yanzu. Ɗaruruwan mutane suka mutu kimanin wata guda da fara fadan, yayin da fiye da mutane 200,000 suka tsere zuwa ƙasashe makwabta, kana jimlar wasu da adadin su bai gaza 700,000 ba suka rasa mutsugunansu a cikin gida. Yayin da musayar wuta tsakanin mayakan Falastino da Isra'ila ta shiga rana ta biyar, dakarun Falastino sun kaddamar da harin dubban rokoki, su kuwa sojojin Isra'ila na kai hare-hare ne babu kakkautawa zuwa yankin zirin Gaza. Guda daga cikin rokokin da dakarun Falastino suka harba ya jikkata wasu Falastinawa biyu ma'aikata a Isra'ila, kuma ya raunata wani guda ɗaya. Sojojin Isra'ila sun kai mame sansanin 'yan gudun hijira na Balata da ke kusa da birnin Nablus, kuma Falastinawa guda biyu sun rasa rayukansu. Ya zuwa yanzu dai babu fatan kurkusa ko ɓangarorin biyu za su tsagaita wuta, tunda dukkaninsu sun ci gaba da kai wa juna hari zuwa yau Asabar ɗinnan. Yanzu haka dai jimlar Falastinawa 34 aka kashe a yankin zirin Gaza, kuma akalla guda 14 daga cikinsu fararen hula ne. Bayan bada belinsa, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya isa gidansa da ke birnin Lahore a yau Asabar, biyo bayan tuhumarsa da rashawa da cin hanci, al'amarin da ya haifar da rudani har ma da zanga-zangar kone-kone a wasu sassa na kasar. Wani ayarin jami'an tsaro ne suka kama Mr. Khan a ranar Talata da ta gabata bayan da ya bayyana a harabar wata kotu, al'amarin da ya sabbaba arangama tsakanin magoya bayansa da jami'an tsaro. Kamawa tare da tsare tsohon Prime Minister na Pakistan na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da hukumomin tsaron sojin kasar suka soke shi daga kasan harshe, ko da yake dama ya zarge su da hannu wajen yunkurin hallaka shi a bara. To amma kotun kolin kasar ta ayyana kama shin da jami'an tsaro suka yi a harabar kotu a matsayin haramtaccen al'amari, kuma hakan ta sanya aka ba da belinsa a jiya Juma'a. Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin gwamnati a kasar Myanmar sun kai simame a kan wani ƙauye da ke lardin tsakiyar kasar, al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 19 cikin su har da yara ƙanana guda 4. Kafofin labarai na kasar sun faɗa a jiya Juma'a cewa simaman sojojin a ƙauyen mai suna Yonpinpar na lardin Bago na matsayin ramuwar gayya ga farmakin da dakarin da ke adawa da mulkin soja a kasar suka kai a Larabar da ta gabata. Gidan Radio Free Asia wadda gwamnatin Amurka ke tallafawa ya ambato wani mamba kungiyar dakarin sa kai na kasar na cewa kashe-kashen ya biyo bayan fadam da ya barke ne tsakanin dakarin sa da sojojin gwamnati da kuma mayakan kungiyar KNL da ke tallafawa mayakan nasa a yankin. Ya ce dakarin hadin gwiwar sun hallaka sojoji guda 20 kuma wasu suka kama guda 3 a gwabzawar da suka yi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa birnin Rome na kasar Italia domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da ma Papa Roma Francis. Ziyarar Mr. Zelensky zuwa birnin na Rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Russia suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin Kyiv, babban birnin kasar ta Ukraine, ta hanyar amfani da jirage marasa matuka. Baya ga birnin Kyiv, dakarun na Russia sun kai makamancin wannan hari a kan biranen da ke tsakiya da kuma yankin kudancin kasar, inda suka lalata abubuwa da dama. Sai dai wasu rahotanni na cewa mayakan na Ukraine sun yi nasarar karkabo jiragen, ko da yake hukumomin sojin kasar ba su bayyace adadin jiragen da suka yi ikirarin karkabowa ba. Kazalika rahotanni sun ce ba a bada rahoton rasa rayuka ko adadin dukiya da hare-haren suka lalata ba, amma dai wannan shine karo na 6 da Russia ta kai hare-hare ta sama a kan birnin na Kyiv ta hanyar amfani da jirgi maras tuki daga kamar wannan wata na Mayu zuwa yanzu. A nan guda kuma rahotanni na cewa mayakan Ukraine da suka kwashe watanni suna fafatawa a birnin Bakhmut na ci gaba da samun galaba a yankin.
Mahmud Ibrahim Kwari kenan aka taurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Niger yau ne aka yi bikin ranar mata ta bana, ranar da aka kebe a kowace shekara domin jaddada gwagwarmayar matan kan yadda aka maida su saniyar ware ta yadda ba a damawa da su kamar yadda ya kamata. To sai dai a yayin da mata da dama musamman a yankunan karkara ba su ma san da ranar ba, manazarta na ganin fafutukar na kokarin ja da baya, alhali har yanzu ana ci gaba da maida matan saniyar ware. Ga rahoton da Tamar Abari ta aika mana daga Damagaram.
Mawdu'in na bana dai shine mata da ci gaba. Madam Mumuna ita ce mataimakiyar babbar director ta hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara a nan jihar Damagaram.
To abinda an kuma da hankali gare shi shine zancen ci gaba na diya mata. Kenan wanda yace zancen ci gaban diya mata yace ci gaban kasar Nijar duka. Akwai abubuwa gudunmuwa ta musamman wanda mata suke kawowa cikin kasa. Akwai ayoyin doka da kudurori waɗanda gwamnati ta sa hannu don kama maɗiya mata su ci gaba da wannan ci gaban da suke kullo.
Sai dai na yi kicibus da wata mata da ta fito daga karkara ga yadda hirar tamu ta kasance game da wannan sallah. Sannu malama.
Sannu.
Ya sunan ki?
Sunana Maryama Mada, ina kwana.
Ayyalo. An shigo gari?
Mun shigo gari kasuwa.
Kasuwa kika zo?
Kasuwa muka zo. Eh mai ne da kuli-kuli muke yi, muna shigowa gari muna saidawa.
Yau biki san ba wata rana ce malama?
A yau sabudu ko?
Sabudu?
Mm.
Yau sallah mata ce.
Sallah mata?
Eh.
Ai na ake yi.
A garin ku yanzu da kika huto ba a sallah?
Ban taba jin zancen sallah mata bari kiji. Mu da ba dama akai ka tare a radio. Ta maza an sun kuna maka ji ana cewa yau sallah mata ake a zango. Yau sallah mata ake, amma ni ban taba sanin ana yi ba.
To yau ce fa.
A a karkaran ba wanda ya san ana yi.
Kuma
ba a taba da kika huto kasuwa. Yanzu kasuwa na zo sai an kana da na kawo kuli-kuli ne da bai. Ni yan sayayya ta abinda na samu in koma gida.
A can karkaran ta ku ba ku da kungiyoyi sallah mata?
Ka yo kungiyoyin ma sun shigo san ba abin da suke, mu kuma matsalar wurin ma sun shi sun ga koma sun ba mu ta nika da bare ta sirhi wannan nika guje sai mun dauka mun yi balaguro guda mun je wani gari muke nukowa ruwa ma famfam eh da kadan taka heri ya kanta amun famfuna. Bayan haka nan da muka samu kungiya aka ji irin bashin da ake bada na karkara sai mu samu ko kiwo ko kudi mu amsa sana'a miki ba mu da jari ma babban matsala abinci yanzu kowa ya sanya sharaban duniya da damuna in kai damuna ma duka ba ni ba kai wata uku da hatsi
to ko ana iya cewa an samu ci gaba tsawon waɗannan shekaru kan wannan sallah Aishatu Buzuwa jagora ce a gungun kungiyoyin mata a nan da magaram
jajircewa sai kuma jajircewa nan tashi ta bari sakamako wanda yau muna ganin gashi shi a gaskiya yanzu mun gode man Allah da abinda za a ce a bada kasan mata kinan wannan ma sai mu yi alfahari ce gaba kin ga kamar alal misali kin ga abin first elective kamar ne zabe kamar kuma first na nada makamai duka da inda ake angusa daga nan daga kaso 15 zuwa cikin 100 aka koma 20 aka kai 30 kenan gaskiya angusa kuma magabatan lalle su ma kuma da niyya su
ita kuwa Hadiza Hima yar kungiyar Haro Hula mai gwagwarmaya akan haƙƙin mata fargaban su ta nuna kamar haka
akwai jan aiki babba a gaban mata nan yasha musamman yanzu ɗan mata masu tasowa saboda gwagwarmayar da mata suka yi a da a yau babu matan nan da za su iya yin ta mun rihe ido ba mu ga kyan makafta ba ɗan matan mu yanzu ba su san ba ma ina suka sa gaba ba su san ba yaunin da ya ratai a wuyan su yawanci wasu san ba ma a cikin mai aiki kin ga babban matsalan maro ya lab wanda ake ce ma madadi ba mu da madadi a yanzu dai kenan akwai shan aiki a gaban mu mata na Niger sai mun tashi haika
Tamara Abari murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
Gaida Tamar Abari kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mutabiyo ya Africa akan mita 102.5 bayan haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin To yau za a ji babi na daya na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar Ilori da kuma alakar ta da Fulani da Yarbawa. To idan masu tambaya su Musa Usman da Garba Yola na saurare ga kashi na daya na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda ya fara cewa
zan fara daga ma'anar kalmar Ilorin. Kalmar Ilorin kalma ce ta Yarbanci wanda shine sunan wannan gari ko yanki da ake magana akai abinda take nufi shine wato wasa makami ko wasa takobi shine ma'anar kalmar Ilorin su Yarbawa suna da wani kuduri ko abinda suka dogara da shi ko suka kafa akai cewa idan za su je yaki lokacin suna karkashin daular Oyo kasan an yi dauloli a baya masu yawa akwai daular Ghana akwai daular Songhai akwai daular Oyo akwai daulolin kasar Hausa akwai daular Benin ma da sauransu so idan mutanen da ke karkashin daular Oyo ko masarautar Oyo za su je yaki suna tafiya wani wuri ne da ke da wani babban dutse wanda yake cikin garin Ilorin wannan dutse ana kiransa Okuta Ilorin shi Okuta Ilorin babban dutse ne wanda anan ne suke wasa takubban su sannan su tafi yaki saboda idan sun wasa takubban su a wannan wuri suna ganin babu jama'a da za ta iya cin su da yaki shi wannan babban dutse yana wani wuri ne da ake kira Idi Afe wani yanki da ake kira Idi Afe a cikin wato yankin wato kasar Ilorin wasu sun maida shi wurin zaman su na dindindin saboda sun canfa cewa tun lokacin da wannan al'ada ta kafu ga jama'ar yankin Ilorin ba ta bace su da yaki ba saboda haka ya zamanto wuri ne da ake zuwa kallo da kuma la'akari da tarihin su da ya gabata a baya manyan masana sun nuni da cewa wannan dutse tare da abin da yake dauke da shi wato zai iya kaiwa in an masa kudi zai iya kaiwa kamar dala miliyan 5 to wannan takaitawa kenan bisa abin da ya shafi kalmar Ilorin to idan muka duba kuma sai mu ga wannan yanki na Ilorin yanki ne da yake kasar Yarbawa kusan mafi yawanci za a iya la'akari da cewa kamar shekara ta 2007 wannan yanki yana da yawan jama'a kalla mutum 847 da mutum 582 sannan yana cikin jihar Kwara ne a yanzu wanda kusan za a iya cewa tana kamar tsakiyar yankin Najeriya sannan yanki ne wanda mutanen Yarbawa suka kafa kuma kusan za a iya cewa su ne suke ɗaya daga cikin jinsi ko kabilu guda uku wanda suka fi kabilu kowace kabila yawa a ƙasar Najeriya idan ka cire maganar Hausa Fulani da sauransu sannan a shekara ta 1450 wannan yanki ya zamanto kamar headquarter ne na Oyo Empire ta fuskar abin da ya shafi ajiye dakaru da makamai na yaƙi saboda abin da ya shafi wancan Okuta Ilorin inda wannan babban dutse yake wanda suke zuwa su nemi sa'a su kuma wasu takubansu kafin su tafi yaƙi tun shekara ta 1450 wannan yanki yake da dimbin tarihin cewa a wurin ake ajiye dakarun sojoji sannan kuma suke yin duk abin da suke dan neman sa'a da kuma ci gaba da abin da ya shafi wato cin nasara akan abin da ya shafi yaƙi da ke gabansu sannan wannan yanki ya zamanto karkashin arewacin Najeriya a shekara ta 1897 lokacin da Turawa mulkin Malaka suka zo sai zamanto akwai wani kamfani da Turawa suke amfani da shi wurin mallakar jama'a wato Royal Niger Company to wannan yanki ya zamanto kamar babban birni ko kuma babbar cibiya na Royal Niger Company a shekara ta 1897 sannan ya zamanto yanki daga cikin yankunan arewacin Najeriya a shekara ta 1900 a wannan yanki cewa Yarbawa na sassa daban-daban su suka zo suka kafa wannan gari da farko kafin sauran jama'a su fara shigowa irin su Fulani da Hausawa da sauran kabilu da suke tasowa daga wasu sassa daban-daban na kasar Najeriya da yankin kasar Hausa da kuma wajenta ta fuskar kasuwanci da kuma musayar kayayyaki don ci gaban al'ummar wannan yanki sannan an samu wani ci gaba wanda ya jawo canje-canjen tsare-tsare da kuma abin da ya shafi ya kuka kasan dama za a wayi gari a ce kamar wannan kungiya tana kokarin fada ma wancan yanki da yaki wanda suka fi wani karfi suke murkushe wasu kwace tattalin arziki da gonaki da kasuwanni da masarautu na wannan yanki an yi da karni na 19 ya shiga a lokacin jihadin Shehu Dan Fodiyo Shehu Usmanu Dan Fodiyo saboda an yi jihadin shekara ta 1804 sannan yakin ya fadada zuwa dauloli daban-daban wanda Shehu ya ba matuta to wannan gari na Ilorin yana daga cikin yankunan da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo a cikinsa duk da cewa Shehu Dan Fodiyo ya rasu shekara ta 1817 sannan wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular Usmaniya a shekara ta 1824 aka ci wannan gari na Ilorin da yaƙi wato Fulani kenan kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo na wannan yanki. Akwai Hausawa, akwai mutane Borno, akwai Nunufawa da Fulani da sauransu. Amma a wannan lokaci akwai Sarki Abdulsalami dan Salihu wanda ake kira da Alimi, shine jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'a musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, Tsantsa Zalla ya koma hannun Fulani. Sarki Abdulsalami dan Salihu wanda ake kira da Alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'a musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa, Tsantsa Zalla ya koma hannun Fulani wadanda suke mazauna wannan gari. Wanda shi kuma yayi rayu ya kare mulkin sa daga shekara 1842. Sannan bayan shi akwai shi ta dan Salihu wanda da ne a wurin Salihu bin Ali dan Alimi, wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan kasa daga shekara 1842 zuwa shekara 1860. Sannan akwai Sarki Zubairu dan Abdulsalami shine wanda ya karbi mulki daga shekara 1860 zuwa shekara 1868, kaga ya shekara 8 kenan. Sannan akwai Shita Aliyu dan Shita, duk waɗannan zuri'a ne na Shehu Usman dan Fodiyo wanda ya fara mulki daga shekara 1868 zuwa shekara 1891. Sannan akwai Moma dan Zubairu wanda ya fara daga shekara 1891 zuwa shekara 1896. Sannan akwai Sarki Suleimanu dan Aliyu wanda ya fara daga shekara 1896 ya kare a watan 14 ga watan Janairu na shekara 1941 a daidai lokacin da aka lullugat ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa daya a matsayin ta na Najeriya. Sannan a shekara 1915 zuwa watan Nuwamba na shekara 1919 an samu wanda ake kira Sarki Shu'aibu Bawa dan Zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar Ilorin. Sannan akwai Sarki Abdulkadir dan Shu'aibu Bawa wanda shine daga 17 ga watan Fabrairu zuwa na shekara 1920 zuwa watan Yuni na shekara 1959 aka samu Sarki Abdulkadir dan Shu'aibu Bawa. Sannan akwai Zulkarnaini Gambari dan Muhammadu. Sannan akwai Lawofe dan Bawa Ayela Bo na biyar. Sannan akwai Malam Aliyu dan Abdulkadir. Akwai Sarki Ibrahim Kwalafo dan Gambari wanda shi ma yayi mulki. Duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato kasar Ilorin Fulani.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan masarautar Ilori. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da ke ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalama Sigi Garba ke cewa a huta nan.
To madalla gaida ka Almasi Garba. To kada manta kuna tare ne da tashi Hausa na muryar Amurka Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za ku ji labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gaban kungiyar gasar La Liga ta kasar Spaniya, Javi Tepes ya bayyana cewa raba gari da dan wasan tsakiya na Spaniya, Sergio Busquets da Barcelona zai baiwa kungiyar damar sake dawo da tsohon dan wasanta Lionel Messi wanda kontragin sa ke shirin karewa a wannan kakar. Tepes ya kare kalaman nasa ne da cewa sai Barcelona ta rabu da wani dan wasa mai jan kudi ne za ta iya sake danko Messi da take kwadayin dawo da shi kungiyar ta aje ne daidai. Busque wanda shine captain din Barcelona a yanzu ya tabbatar da jita-jitan raba gari da kungiyar sa, ko da yake bai sanar da inda zai koma ba. A bangare guda, Messi wanda bayanai ke cewa PSG ba ta da shirin tsawaita kwantaragin sa jita-jita na alakanta komawar sa Saudiya da taka leda don bin san babban abokin dabin sa wato Cristiano Ronaldo wanda ya koma Al Nassr, inda wata majiya mai kusanci da shi Lyon ke cewa Saudiya ta yi masa tayin da ba zai iya kawar da kai ba. Idan muka koma gasar Premier na kasar Ingila, wasan mako na 35 inda League United suka kara da takwarata na Newcastle a yanda suka tashi kunnen doki inda suka tashi 2-2, sai kuma Chelsea da Nottingham Forest su ma dai kamar baya suka yi canjar suka tashi 2-2. Ita kuwa Manchester United ta kara ne da takwarata na Wolves, inda Manchester United ta yi nasarar lallasa Wolves da ci 2 da nema. A bangaren kasan Germany kuwa Bundesliga, inda kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta buga da Schalke 04, nan take kuwa Bayern Munich ta samu nasara da ci 6 da nema. Sai kuma Frankfurt da Mainz, inda Frankfurt ta yi nasarar cin Mainz ci 3 da nema. Sai kuma ita abokiyar hamayyar Bayern Munich, Borussia Dortmund da Mönchengladbach, inda Borussia Dortmund ta samu nasara da ci 4, ita kuwa Mönchengladbach ta samu rashin nasara. Wannan nasara da Borussia Dortmund ita ma ta samu dai shine zai iya bata damar lashe gasar Bundesliga. Yanzu kuwa bari mu leka wasanni da ake zaton za su ja hankali a gasar Premier a gobe, inda Everton za ta karbi bakoncin Man City wanda kuwa ita take da ragamar gasar Premier a hannunta. Sai Arsenal da Brighton, inda Arsenal ita ce take mataki na biyu a gasar Premier, al'amarin da masana harkokin wasan kallon kafa ke ganin cewa lalle za a fafata a gobe. Comrade Umar Usman wani mazaunin jihar Adamawa ne kuma mai fashin baki alkan al'amuran wasanni a Najeriya, wanda ya ce
Malam Salisu, idan ka dubi a wasan da za a buga a goben nan, wasan ita Man City da ita Everton, zai dauki hankalin jama'a kware da gaske. Ganin ita Everton tana kasan teburi, inda ake ganin idan ba ta samu nasara a wasan da za ta buga gobe da Man City ba, ana ganin wannan zai iya sauke ita Everton din zuwa relegation. To shi ne ake ganin kamar Everton din ko da a sati da ya gabata sun yi iya kokari inda suka fito daga cikin wannan fadawa relegation din, to shi ne ake ganin kalubale a gaban ita Manchester City.
Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma a takaice.
Jakadun bangarorin da ke fada da juna a Sudan za su koma teburin tattaunawa a gobe Lahadi a birnin Jidda na kasar Saudi Arabia, a cewar wani babban jami'in diplomasiya na Saudiya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun shugaban rundunar sojojin Sudan Abdul Fatah Al-Burhan da na mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo da ke jagorantar rundunar mayakan RSF ke ci gaba da musayar wuta ta sararin samaniyar birnin Khartoum, duk kuwa da yarjejeniyar ba da kariya ga fararen hula. Yayin da musayar wuta tsakanin mayakan Falastinu da Isra'ila ta shiga rana ta 5, dakarun Falastinu sun kaddamar da harin dubban rokoki, su kuwa sojojin Isra'ila na kai harhare babu kakkautawa zuwa yankin zirin Gaza. Guda daga cikin rokokin da dakarun Falastinin suka harba ya jikata wasu Falastina guda biyu ma'aikata a Isra'ila, kuma ya raunata wani guda daya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa birnin Rome na kasar Italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da mafafa Roma Francis. Ziyarar Mr. Zelensky zuwa birnin na Rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Russia suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, ta hanyar amfani da jirage marasa matuka.
To masu saurare, da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu sallama, bari mu mika sakon taya murna zuwa ga Malam Sahadi Dan Ada a garin Sanyinna, bisa ga auren ɗansa da aka yi, wato Bilyaminu Sahadi Dan Ada, a yau Asabar din nan, tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya ya kuma ba da zuri'a ɗayyiba saliha. Yanzu kan a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe wanda ya hada sauti ya kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyinna nake muku fatan alkhairi ma'assalam.